Lele, bamure na jauta ba. Biji ko zanga ko zan villani ne. Biji ko zanga ko zan villani ne. Kaji lami do bamure na jauta ba. Kaji lami do bamure na jauta ba. Oba le yele mam bamure na jauta ba. Saban na sanyawa bamure na jauta ba. Ahmed Aminu bare na kauna ba Ahmed Aminu bare na kauta ba Abijun sallah alhamdulillah Abijun sallah bare na kauna ba Leye re leye re leye re bamure na kauta ba Abubakar garba alhamdulillah Abubakar garba bamure na kauna ba Bari dai umma ku ko sai bilani yalle ma Bari dai umma ku gangar bilani yalle ma Sufa ba kwan jahar yolan armawa Sufa ba kwan na gongolan mongu Sufa ba kwan jahar yolan armawa Sufa ba kwan na gongolan mongu Kai 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 asa Kai 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 asa Hop 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 ba saliba Hop 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 ba saliba Alhamdulillah shina shina sha na koshi yanzu komai za ai ai Alhamdulillah shina shina sha na koshi yanzu komai za ai ai Barin wani ba yanzu da wani ya shawiya hannu mai arziki arziki rijimar tsiya yanda arna suka shawiya musulmun kuma kaka mu buga mu gani kafin mutuwa tazo wasu jama'a suna ta wasu maganganu wasu jama'a suna ta wasu maganganu ana fadi ana babu kudi gari yodin mutumin da ya fada shine bai da su zage zagi a gaishe ku zage zagi zage zagi da rana su zage zagi ba a yin zaman banza zariya sannan ba su san zaman banza zariya sai kaga zage zagi suna noman gero suna noman masara suna hudar dankali sai kaga zage zagi suna tukin mota sai kaga zage zagi suna ai sanda suna aikin custom irani irani sai kaga zage zage suna saida kararake in bazara ta matso yawanci yawancin su su suke tallan mangwaro zage zage suna son waka ta abin ne igiya gike gwamnatin kasa na jara gari gwamnatin kasa na jara kasa kuna gani gero tsadar tsiya kuna gani masara tsadar tsiya kunna gani wace tsadar tsiya shinkafa sai mai hannu da shuni ne ke saye dan akuya na kallu dan karami ake sayarwa ne rabiyar dan kuma umman sulle biyar sai ka jika ka sha